wata sanarwa da kakakin fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da nadin Yusuf Magaji Bichi a matsayin sabon darakta janar na hukumar tsaron farin kaya ta DSS. Yusuf Magaji Bichi, wanda dan asalin jihar Kano ne, ya samu digirinsa daga jami'ar Ahmadu Bello, ya kuma samu horon aiki a Burtaniya da kuma kwalejin tsaro ta Najeriya. Ya rike darasin hukumar ta DSS a jihohin Jigawa, Naija, Sokoto da Abia. Jim kaɗan bayan bayyana wannan nadi, gamayyar dattawan kudancin Najeriya da na 'yan tsakiyar Najeriya sun fidda sanarwa inda suka ci amincewa da wannan nadi, inda suka zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da fifita 'yan arewacin Najeriya. Sanarwar wacce Chief Edwin Clark, Ayo Adebanjo, Dr. John Wodu da Dr. Bitrus Kogu suka sanya wa hannu ta ce daga yanzu jama'ar kudancin Najeriya sun ga gwamnatin Buhari yankar ƙauna ganin yadda aka cire ɗan kudancin Najeriya wanda ke rufe mukamin wannan hukuma. Haka ne gurbinsa da ɗan arewa, inda suka bayyana cewar cikin shugabannin tsaro 17 a Najeriya, guda 16 duk 'yan asalin arewa ne. A cewar sabon Imamu Gashuwa, birifa ya yi kama da mutum, don haka akwai abin dubawa a wannan korafi na dattawan kudu.
Kwamishina an bi mana zargin cewa sun zuci a wajen naɗa makarban gwamnati musamman a rukun na wajen haka tsaro, cewa dai an tsaya da ƴan arewa kuma matsayin da yan Najeriya ba za mu tsaki ba a inda zargin gwamnati haka kuma za a yi gaskiya duk ya kama da mutum.
Kuma kokarin da ne don jin ta bakin kakakin fadar gwamnatin Malam Garba Shehu ya ci tura. Amma ga masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na mai cewa
wanda ta yana da gudun miliyar wannan na ɗaukun farko shi wanda ya ba ma rikon hulke ne aka bai shi babu kuma ba dole ba ne da an ba ma mutum riko a tabbatar mishi da shi dai ne. Na biyu shi wanda aka ba ma ɗin yana da misali ƙwarewa da kuma sauran abubuwa da ake bukata na raba shi ɗin a ga muka ji ba haka shi wannan na aka bai shi ya yi aiki ya kai ƙolon ruwa na wannan ma'aikatar ya yi ta sannan yau Allah ya sa aka ba shi wannan ko duka ga wannan bai ba mu da wani sun kuma a cikin sa.
Koma dai me za a ce a halin yanzu, sabon darakta jinar ɗin na da jan aiki a gabansa, in ji Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Abubuwa da suka faru daga baya a kamar shekaru uku da suka wuce ya nuna cewa hukumar tana na daidai, tana wuce gona da iri, tana keta hakkin ƴan adam, ba ta bin dokokin dokan da aka naɗa ta a kai na tsaron ƙasa. An zargi hukuman tun ba ma shi shugabanta na da ba, da haka shi wannan sabon darakta babban abin da yake gabansa shi ne mai da martaban hukuma.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.